mana dan tamanin ne na ku
jinne jesu shine
arewa ce
jinne jesu shine
wallahi arewa mutai yan wana mutashi ga sauki mai dadi mutaka karabi mu bashi ni ba zuzu ga naki kuma bana son gabalai amma ina san dadi ke malam arewa da dadi
Are what it is? Are what it
I don't want to know.